wato wasu ƴan matsalolin ne suka taso dangane da shirye-shiryen zabe musamman jigila na kayan zabe ta hanyar da zamu bude rumfunan zabe a ƙasa bai daya karfe 8 na safe ranar Asabar 16 ga wata. A saboda wannan dalilin hukumar zabe ta yi taro ta dage wannan zabe zuwa Asabar mai zuwa 23 ga watan Fabrairu. Zabe na biyu wanda a da muka shirin za a yi 22 ga watan March yanzu an daga shi zuwa ranar 9 ga watan March. A takaice jawabin da nake kenan.